بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن أصبر أشرين دقوا قوتا سفر هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرا دبو دايا داري حدة لاتن دبقوي دي دي دا بيار قوتا ديسمبر شكرا ميلادية تدبو بيدا قوم شابير وننشيني كستنا أربعين دقوا دقاتكين ديرين جير كسوسوان كراتل التافن زاد المعادي في هدي خير العباد واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي واند أكفساني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي يغافر تامش لتافن زاد المعاد موسوعة تيت تاريخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن ديني نقومي دروانك دنغني دتاريه دلابارن رايوة النبي صلى الله عليه وسلم da manhajin karanta wasa da ibadarsa da zamantakewar shi da iyalan shi da yadda yake hulɗa da makwabta da dukkan wani abu dake da alaka da rayuwa da tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Babu shakka Ibn al-Qayyim ya kai matuka wajen tattara waɗannan bayanai da yi musu tsari mai ban sha'awa. Malamai suna mushi jinjina ƙwarai kasancewar ya rubuta wannan littafi alhalin yana nesa da kayan aikin sa, yana halin matafi a inda ya bar kasar su ta ainihin Dimashku ya sauka kasar Makka don yin aikin haji. Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi. Dan jama'a masu wannan katu ba su manta ba, har yanzu dai muna ta bibiyan malamin nan a inda yake karantar da mu tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da siffar sallarsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muna ta bayanai a cikin ainihin tahiya da abubuwan da ake yi na zikirori da addu'o'i a cikin tahiya. Muka ji lafuzan tahiya iri daban-daban waɗanda suka inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sannan muka ji kuma bayani akan salatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya tabbata lalle wajibi ne a yi shi a cikin kowace tahiya, sa'un tahiyar farko ce ko ta biyu, da bayani akan cewa wannan salati wajibi ne musulmi ya taƙaita akan abin da ya inganta daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda sune as-salawatul ibrahimiyya. To ya rage akwai wata mas'ala guda daya wanda muke so mu dan yi ishara a gare ta, shine dangane da ainihin lafazin as-siyada cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammadin shine abin da yake daga lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shin wannan zai bada dama dan girmamawa dan kuma kasancewa babu shakka manzon Allah sayyidina ne sallallahu alaihi wasallama? Shin idan mun zo salati mu musulmai za mu dinga ƙara lafazin sayyidina, mu dinga cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko Allahumma salli ala sayyidi waladi Adam ko Allahumma salli ala sayyidil awwalina wal akhirin, a saka lafazin sayyidina sannan a ainihin kawo sunan ko muqamin da za a sanya mishi? Shin za a ƙara wannan dan ƙara girmama Annabi sallallahu alaihi wasallama koko za a taƙaita akan abin da ya tabbata daga lafazin bakin shi? To shine muka ce za mu karanta daga littafin Sifatus Sala al-Matn, domin Malam Albani Nasiruddin ya tattauna wannan mas'ala ƙarƙashin babun da yayi magana akan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa mawdi'uha wa siyaghuha. To a cikin wannan ainihin fasli yayi magana akan fawa'id muhimma fi salati ala nabiyil umma, fa'idoji masu muhimmanci dangane da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama daga shafi na 145. A inda ya kawo fa'ida ta farko bayani akan cewa lalle a taƙaitu akan waɗannan lafuzza kar a ƙara. Fa'ida ta biyu yayi magana akan cewa dukkanin waɗannan lafuzza tare da sabanin su za ka ga kowanne a cikin wannan lafazin akwai bayani akan hada salatin nan da alaye da ainihin mataye a wani wuri. Da haka wajibi ne salatin nan ya zama lalle an hada da yi ma alayen Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ainihin matayensa. A inda ya tsaya har yi raddi ga wani mutum mai suna Muhammad Isaf An-Nashashibi wanda ya littafi ya sa mai suna Al-Islamu Sahih, wai musulunci ingantacce, wannan malami yayi inkarin tabbatar da cewa wai ayi ma'ala yayi salati. Malam Albani ya mishi raddi daya bayan daya. To sai al-fa'idatu thalitha, fa'ida ta uku wanda yake muke so mu karanta, a inda yake fada a cikin shafi na 149 Malam Albani Muhammad Nasir Dini Allah ya gafarta mishi, yace al-fa'idatu thalitha wa yara al-qari'u aidan annahu laysa fi shay'in minha lafzu siyada. Mai karatu abin girmamawa, in ka lura zaka ga cewa babu daya daga cikin lafuzzan salatin nan da yazo da lafazin sayyidina. Walidhalika ikhtalafa al-muta'akhiruna fi mashru'iyyati ziyadatiha fi salawat al-ibrahimiyya. To kasancewa babu ita a cikin salatocin nan wanda suka tabbata ta hanyar isnadoji ingantattu. Wannan sai yasa malamai na baya, ma'ana malaman farko ba su sabani ba, ba su kara komai ba, amma malaman da suka zo a baya sai suka samu sabani akan halastin kara wannan lafazi a cikin salatin. Wala yatasul majalu al'ana li fasl al-qawl fi dhalika. Yace wannan mahallin da ake magana bai da fadin da za a tsaya fadi magana dalla dalla game da haka. Wa dhikru man dhahaba ila adami mashru'iyyatiha. Balantana ambaci waɗanda suka ce bai halasta a ƙara ba, ittiba'an li ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam al-kamili li ummati, wanda suke ganin a takaita akan iyakar abinda manzon Allah ya karantar sallallahu alaihi wasallam hina su'ila an kayfiyatus salati alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A takaita akan abinda manzon Allah ya karantar sa'ad da aka tambaye shi ya rasulullah ya zaya maka salati, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da waɗannan salatoci ba tare da ya kira kanshi da suna sayyidina ba. Fa ajaba amiran bi qawlihi, sai ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin. Walakinni, sai dai ni malam Albani Nasiruddin uridu an anqula ila alqurra'il kirami huna ra'ay alhasib ibn hajar alasqalani fi dhalika. Tunda na ce ba zan kawo magana dalla dalla ba, amma ina so in kawo masu karatu abun girmamawa, in kawo musu ra'ayin al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya gafarta mishi game da wannan mas'ala. Bi itibarihi ahad kibari ulama'i Shafi'iyya al-jami'ina bayna al-hadith wal fiqh. Zan yi haka ne saboda lura da cewa Ibn Hajar ɗaya ne daga cikin manyan malaman Shafi'iyya wanda suka kware a hadisi kuma suka kware a fiqh. Mu ji ra'ayin shi. Faqad sha'a lada muta'akhir ash-Shafi'iyya khilafu hadha at-ta'limi an-nabawi al-karim. Musamman kuma muka kalli cewa mafi yawan Shafi'awa musamman na baya ya yada a cikin su saba ma wannan karantawa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana zai musu ainihin wato daka da ƙwariyar su kenan. Zai musu abinda ake cewa kura ta ci kura. Shafi'iyya suna daga cikin mazhabar da suka zaki wajen ƙara wannan lafazi na siyada da yin watsi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar game da salati dinnan. To yanzu zai kafo magana daga wani babban malamin Shafi'iyya, mu ji abin da ya fara, shine Ibn Hajar. Fa qala al-Hafiz Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Gharabili, wani malami daga cikin daliban Ibn Hajar mai suna Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Gharabili yace wa kana mulaziman li Ibn Hajar, wannan malami ya kasance yana lazimtanta yana zama da Ibn Hajar sosai. Qala rahimahullahu wa min khattihi naqalt, ga abin da ya fada wanda ni kuma Albani na kofo daga rubutun hannunsa a cikin wani littafi wanda yake rubutun hannu ne a maktabatul zahiriya a kasar Dimashq. Wannan malami yace wasu ila ay al-Hafiz Ibn Hajar am ta'allahu bi hayatihi, an tambayi Ibn Hajar wanda nake addu'a Allah ya amfanar da musulmai da rayuwarsa, an sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi salati aw kharij as-sala, an mishi tambaya game da yadda ya kamata ayyo manzon Allah salati a cikin sallah ko wajenta. Sawa'un qila bi wujubiha aw nudubiyatiha, daidai wa daida tsakanin wanda suka ce dole ne ayi a sallah da wanda suka ce mustahabbi ne hal yushtaratu fiha an yasifahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi siyada shin sharadi ne mai yin salatin ya siffanta manzon Allah da sayyidina ka an ya kula masalan kamar ka ji mutun ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah kai salati ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama au ala sayyidil khalqi ko mutun ya ce Allahumma salli ala sayyidil khalqi au ala sayyid waladi adama ko ko mutun ya ce Allahumma salli ala sayyid waladi adam au ya tafsiru ala qawlihi ko ko mutun zai takaici ne kai akan Allahumma salli ala Muhammad ba tare da lafazin sayyid na din ba wa ayyuhuma afdal aka ce da Ibn Hajar a cikin fatawa al-ghafata malam wanne yafi al-ityanu bi ladd siyada likawniha sifatun thabitatun lahu sallallahu alaihi wasallama shin a kawo sayyidina din shi yafi kasancewar sayyidina siffan manzon Allah ce tabbatacciya aw adamul ityanu bihi ko ku kada a kawo li adami wurudi zalika fil asa saboda wannan din bai zo a cikin hadisi ba wanne ne ya kamata ayi fa ajaba radiyallahu anhu sai Ibn Hajar ya bada amsa yace na'am gaskiya ne ittiba'ul alfazil ma'thura arjahu bin lafuzan da suka zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi dacewa wala yuqalu kar wani yace la'allahu taraka zalika tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallama kar ka ce a ai saboda muna ganin manzon Allah ya ki ce ma kanshi sayyidina ne saboda tawalu kama lam yakun yaqulu inda zikrihi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar da idan ya ambaci kanshi baya yi ma kanshi salatin kamar da mun ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah in yace aqulu lakum ba zai ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba sai a dauka to yanzu wannan tawalu ne nan ma shi yasa yace ku ce allahumma salli ala muhammadin dan tawalu'un kai ya ce wa kanshi sallallahu alaihi wasallama Ibn Hajar yace kada wanda ya faɗi wannan fatawa ba daidai bace saboda mene li anna naqulu dan zamu ce da umma wa ummatuhu mandubatun ila an taqula zalika kullama zikira ita ko al'ummarsa ana kwadaitar da al'umma su dinga cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk sa'ad da aka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li anna naqulu Musa Ibn Hajar sai mu ce law kana zalika rajihan da a ce ƙara lafazin sayyidina a cikin salati shine yafi laja'a anis sahabati thumma anit tabi'ina da an samu daga sahabbai da tabi'ai wannan shine kawai salafiyanci jama'a duk abin da za a duba ya sahabbai suka yi ya tabi'ai suka yi walam naqis fi shay'in min al-athari an ahadin min as-sahabati wala tabi'ina lahum qala zalika Ibn Hajar yace mu kuma bamu ga wani abu daga wajen sahabbai ko tabi'ai an ce sun faɗa haka ba Ibn Hajar ya ise ya faɗi wannan magana saboda malami ne da yake da wasi'ul ittira alal afar ya karanta ya shiga ya fita ya san hadisi ciki da bai da aka ya cancanta yace babu wannan magana kuma in ya faɗa dole a karba a kai a amsa tunda authority ne shi idan kana so ka ce ba haka bane sai ka kawo akasin maganar shi yace ba a samu daga sahabbai ko tabi'ai suna ƙara sayyidina ba ma akasarati ma warada anhum min zalika tare da cewa an samu maganganu da dama daga gun sahabbai da tabi'ai game da cewa suna yin salati har ma suna kawo lafuzza irin nasu su ƙara ma ba sa ƙara sayyidina wa hadha al-imam ash-shafi'i a'ala Allahu darajatahu wa huwa min akthari an-nasi ta'ziman lin-nabi sallallahu alaihi wasallam yace ga imam ash-shafi'i Allah ya ƙara mai daraja wanda na daga cikin mutanen da aka sani cewa sun fi kowa girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala fi khutbati kitabihi alladhi huwa umdatu ahli madhhabi ya fada a cikin muqaddimal littafin shi na al-umm wanda madogara ne a madhabin shi da yazo yana salati a muqaddimal littafin sai yace Allahumma salli ala Muhammadin ila akhir ma addahu ilayhi ijtihad Imam Shafi'i da yazo yace Allah kai salati ga Muhammadu bai ce sayyidina ba kaga Imam Shafi'i yana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan yana daga cikin bakaya na salaf ya rayi ne a usur al-fadila amma bai kara ba sabai ba su kara ba dan hujja da suke kafawa yanzu galibi yan dariqa suke da wannan ta'annutin sai su ce ba a girmama manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to abin da ya kamata ka bincike su shikenan to da ku yanzu ɗan ɗarika da sahabbai suwa suka fi ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka ce sahabbai sai a ce musu to shine abinda kuka yi kenan abinda sahabbai suka yi to shine alamar girmamawa ko naku in sun ce na sahabbai ba su da argument sun fadi kenan sai a ce to sahabbai ba su kara wannan ba in suka ce sun fi sahabbai girmama manzo Allah to sun samu matsala kuma sun samu matsala sun yi ƙarya wanda ba ta karbi daga gare su ba sun wulakanta musulman farko daga tunda dai sahabbai ba su kara ba jama'a baya cikin abin da ake bukata kai ka kara Imam Shafi'i ya kawo wannan salati ya kara maganganun da zai kara wa huwa qawluhu kullama zakarahu adh-dhakiruna wa kullama ghafala an dhikri al-ghafiruna wa ka'annahu istanbata dhalika min al-hadith as-sahih alladhi fihi subhanallahi adada khalqi duk da ya gama kawo wannan sai kuma ya kawo ainihin wato maganganu ga sunan jama'a daga ainihin sahabbai da tabi'ai dangane da ainihin wannan a ƙarshe sai yake cewa can ƙarshen magana sai yake cewa wal mas'alatu mashhuratun fi kutubil fiqh wal ghard minha anna kullu man zakara hadhihi al mas'alata min al fuqaha qatiba lam yaqa fi kalami ahadin minhum sayyidina yace wannan mas'ala shari'a ce a cikin fiqh bayan da ya kawo maganganun malamai su imamun nawawi su wane ne akan cewa ba a cewa sayyidina sai yace babu wani malamin fiqh da ya ambaci wannan mas'ala a littafin shi wanda yazo yace a ce sayyidina babu walau kanat hadhihi ziyada manduba ma khafiyat alaihim kulluhum hatta aghfaluha da wannan ainihin wato mas'alar akwai ta ana nema mutun ya kawo ta to da an samu ba zai yiwu ta buya gare su gaba daya ba balantana a ce sun yi watsi da ta basu fada ba wal khairu kulluhu fil ittiba yace alheri gaba dayan sa yana cikin bibiyan tafarkin magabata ne wallahu alam Allah shi ya fi sanin daidai qultu ni malam albani sai nace wa ma zahaba ilayhi al-hafiz ibn hajar rahimahullah min adam mashru'iyyati taswidihi sallallahu alaihi wasallama fi salati alayhi ittiba'an lil amr al-karimi huwa alladhi alayhi al-hanafiyya abunda ibn hajar ya tafi akan shi na cewa ba shari'a bane a dinga cewa ainihin wato annabi sayyidina a wurin salati shine ma mazhabin hanafiyya wa huwa alladhi yanbaghi tamassuku bihi shine kuma ya kamata kowa ya rike shi li annahu ad-dalilu sadiq ala hubbi don wannan shine dalili na gaskiya akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba saba wa umarnin shi da tunaninka shine so ba a abun umarnin shi irin yadda yake ayi shine alamar kana kaunar shi kaunar ta gaskiya domin Allah yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in da gaskiya ne kuna son Allah to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kaunace ku walidhalika qala al-imam an-nawawi fi ar-rawda wa akmalu as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama allahumma salli ala muhammadin ila akhirih wufqa an-naw'i ath-thalith al-mutaqaddim fa lam yadhkur fihi as-siyada daka imam an-nawawi a cikin rawdatul nabi a cikin ar-rawda dinsa sai yake cewa mafi kyan ainihin salati shine kace allahumma salli ala muhammadin har zuwa karshen shi irin yadda ya tabbata a ɗaya daga cikin nau'o'in da aka ambata a baya ba tare da ƙara lafazin sayyidina ba jama'a mun ji wannan da kyau ko za mu ƙara karanta wata fa'ida kaɗan har ila yau insha Allah inda yace alfa'idatu sadisa fa'ida ta shida jama'a an gojen ko da yace qala al-allamatu siddiq hasan khan fi kitabihi nazalul abrar bil ilm al-ma'thuri an min al-adiyati wal adhkar malam siddiq hasan khan yake cewa بعد ان ساق احاديث كثيره في فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والاكثار منها bayan ya kwararo hadisai wanda suke magana akan falalan salati da bayani akan musulmi ya yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati a cikin shafi na 161 sai yace la shakka fi anna akthar almuslimina alaihi salatan alaihi sallallahu alaihi wasallama hum ahlul hadith yace babu shakka akan cewa waɗanda suka fi kowa yawan yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati sune malaman hadisi bayan da rika ba jama'a wa ruwatu sunna almutahhara da masu riwayatar sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai tsarki fa inna min wadha'ifihim fi hadha alilmi sharif yana cikin bibiyan tafarkin magabata ne wallahu alam. Allah shi ya fi sanin daidai. Qultu ni malam Albani sai na ce wa ma zahaba ilayhi al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah min adam mashru'iyyati taswidihi sallallahu alaihi wasallama fi salati alayhi ittiba'an lil amr al-karim huwa alladhi alayhi al-hadafiyya. Abinda Ibn Hajar ya tafi akan shi na cewa ba shari'a bane a dinga cewa ainihin wato annabi sayyidina a wurin salati shine ma mazhabin Hanafiya wa huwa alladhi yanbaghi tamassuku bihi shine kuma ya kamata kowa ya rike shi li annahu ad-dalilu sadiq ala hubbi, domin wannan shine dalili na gaskiya akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ba saba wa umarnin shi da tunaninka shine so ba, a'a bin umarnin shi irin yadda yace ayi shine alamar kana kaunar shi kauna ta gaskiya. Domin Allah yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, inda gaskiya ne kuna son Allah to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kaunace ku. ولذلك قال الإمام النووي في الروضة وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد إلى آخره وفق النوع الثالث المتقدم فلم يذكر فيه السيادة. ذاك الإمام النووي أتكر روضة النبي أتكر الروضة إنسا سيكي تشوى ما في كم أينهن صلاة شينك تشي اللهم صل على محمد هزوى كرشنشي إرن يدي تبتع تيدك تكنو وإنداك أمبتع بايا ba tare da ƙara lafazin sayyidina ba. Jama'a mun ji wannan da kyau ko? Za mu ƙara karanta wata fa'ida kaɗan har ila yau insha Allah, inda yace al-fa'idatu sadisa. Fa'ida ta shida jama'a. An ga wajen ko? Da yace qala al-allamatu siddiq Hasan Khan fi kitabihi Nazalul Abrar bil ilmi al-ma'thuri an al-min al-adiyati wal adhkar. Malam Siddiq Hasan Khan yake cewa ba'da an saqa ahadith kaseera fi fadli salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama wal ikthar minha, bayan ya kwararo hadisai wanda suke magana akan falalan salati da bayani akan musulmi ya yawaita yiwa annabi sallallahu alaihi wasallama salati a cikin shafi na 61 sai yace la shakka fi anna akthar al muslimina alaihi salatan alaihi sallallahu alaihi wasallama hum ahlul hadith, yace babu shakka akan cewa waɗanda suka fi kowa yawan yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati su ne malaman hadisi. Bayan dalika ba jama'a, wa ruwatu sunna al mutahhara, da masu riwayatar sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai tsarki. Fa inna min wadha'ifihim fi hadha al ilm al sharif at tasdiya alaihi amama kulli hadithin, domin ya tabbata daga cikin ayyukan da malaman hadisi suke yi da masu riwaya shine siddo sai wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati kafin karanta duk wani hadisi. Duk wani hadisi an zo karantawa sai an ce qala rasulullah, to sai an tsaya an ce sallallahu alaihi wasallama. Qala abu huraira ra'aitu rasulullah, sai an ce sallallahu alaihi wasallama. Haka ake titir a cikin lafuzin su da rubuce-rubucen su. Wala yazalu lisanuhum rataban bi zikrihi sallallahu alaihi wasallama, harsunan malaman hadisi ba sa bushewa daga yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati. Walaysa kitabun min kutubis sunna wala diwanun min dawawin alhadith alikhtilafi anwa'iha min aljawami' wal masanid wal ma'ajim wal ajza' wa ghayriha illa wa qad ishtamala ala alaf alhadith, yace ba wani kundi na hadisi ko littafi na sunna daban-daban da jawami' da masanid da ma'ajim da juz'ai da duk wani irin littafi na hadisi, sai kaga ya dauke da dubban hadisai. Hatta inna akhsaraha hajman kitabul jami'is saghir lisuyuti fihi asharatu alaf hadith, yace wanda mafi karancin su kaman jami'us saghir na suyuti yana da hadisai 10,000. Wa qis ala zalika sa'ira sufin nabawiyya, ka kwatanta sauran littafan na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama. Fa hadhihi al-isabatun najiya, yace wannan ita ce tawagan mutane masu tsira wal jama'atul hadithiyya, su ne tawagan malaman hadisi. Aulan nasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawmal qiyama, su suka bi kowa cancantar kusanci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar alqiyama. Dan manzon Allah da kanshi yake cewa aqrabukum ilayya yawmal qiyama aktharukum alayya salata, wanda za su fi kusanci da ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama, yace wanda suka fi mun salati. to malaman hadisi su suka samu wannan falala su ba sa gazawa daga yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati titir da haka ana fatan su samu wannan falala daukaka wa as'aduhum bi shafa'ati su suka fi kowa cancantar cetan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi abi huwa wa ummi malan sari ka san gane ce na bashi fansar uwata da ubana wala yusawihim fi hadhihi alfadilati ahadun minan nas ba wanda zai yi iri daya da malaman hadisi a cikin mutane a wajen wannan falala illa man jaa bi afdali mimma jaa bi sai wanda ya iya aikata fiye da abin da suka aikata wadunahu kharatut taqatad wadunahu kharatul qatadi a gaban shi ko akwai jan aiki karin magana ne wannan dan aka ce dunaka kharatul qatad a gabanka akwai jan aiki alqatad bishiya ce wanda take da abin nan kaya wanda take da wuyan yin itace to amma sukan kara su ce dunaka kharatul qatad bil layl yin itace daga wannan bishiya cikin dare ga ka gashi in zaka iya to kamar da Bawashi yake cewa jan aiki ko aikin da ba zai yiwu ba sai an yi da jikon goshi duk wanda yake ganin zai iya kawo irin aikin malaman hadisi kuma shi ba malamin hadisi ba to ya da aiki ko ja wajen yi annabi salati fa alayka ya bagil khair sai malam sadiq hasan khan ne ce ya kai mai neman alkhairi wa taliban najati la bay wanda yake so ya tsira ba matsala an takuna muhaddisa kai kokari ka zama cikin malaman hadisi aw mutatsaffilan ala almuhaddithina ko ka dinga lallekawa kana shiga inda malaman hadisi suke shiga mutatsaffil in ba za ka zama malamin hadisi ba wa illa in ko ba haka ba fala takun karka zama sai digo digo karka zama dan banza kenan karka zama duk wani abu da ba na kwarai ba ko falaysa fi ma siwa zalika min aidatin ta'udu ilayka duk abin da ya wannan ci watan zama cikin malaman hadisi ko masu bin malaman hadisi ko masu karantawa da karantar littafin hadisi ko masu shigegi ga malaman hadisi in ka wuce waɗannan ko to ba wani abu da zaka samu na fa'ida a duniyar nan abin da yake cewa kenan falaysa fi zalika min aidatin ta'udu ilayka wannan ya gama kofo maganar malam sadiq hasan khan kenan qultu sai ni albani nace wa as'alullaha tabaaraka wa ta'ala an yaj'alani min ha'ula'il muhaddithina allah nake roko ya sanya ni a cikin karawka malaman nan allah ya karba mushi wannan addu'a kuma allah mu ma ya sa mu a cikin koda masu tatafuli din ne ko allazina hum awlan nasi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallama wadanda su suka fi kowa cancanta kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala alla hadha alkitab min aladillati ala zalika yace ina fatan wannan littafin na wasatu sala ya zama daga cikin dalilan da Allah zai kalla ya sanya ni a karabka malama hadisi Allahu akbar Allah jikan mala albani nasiruddin babu shakka muna mishi fatan alkhairi akwai dukkanin alamu akan Allah ya kalli wannan aiki ya sa masa albarka ma'ana wannan aikin da yake tayi na kawo hadisai komai yace irin na annabi irin na annabi irin na annabi ka irin na kowa sai Allah ya sa Allah ya kalli wannan ya sa ni a cikin karokan malaman hadisi Allah ya karba mishi wannan addu'a wannan fawaid ne jama'a wai zai ce wai ɗan izala ba su san annabi kenan ba shari bane wannan ku duba ka je yadda yake kuzanta fa salati fa jama'a wai zai ce wai ɗan izala ba sa wa manzon Allah salati a ɗan izala ba sa yin salati dan jabu wannan kace haka gaskiya ne ba sa yin salatul fati ko tunajjina ko saifi ko duk wani salati wanda aka ganshi a mafarki ko a farke ko wanda wani ya zauna kawai ya gama cin dankali ya kirkiro shi ba za a yi wannan ba ahlus sunna suna takaituwa ne akan salati na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya inganta ba tare da sai wani ya yi prescribe musu ba sai wani ya zauna ya ce to na baka je kai in an shiga ba fita ka aika za ka aika za dama a cikin musulunci mutum yake kana zama musulmi wannan aiki ya hau kanka ba sai wani ya saka ba ina ba ta mun fahimci wannan an nake so na ƙara mana ishara zuwa ga littafin malam ibnu qayyim al-jawziyya ha ila yau shine gashi jila'ul afham fi salati was-salami ala khairil anam wannan littafi ya kai matuƙa wajen yin nazari da bincike game da shi kanshi salatin tun daga kan riwayoyin salati daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka samu daga ainihin tabi'ai marasil da suka ruwaito salatoci kenan bayani akan ma'anar shi kanshi salatin me ma'anan Allahumma salli ala Muhammad, me ma'anan ali Muhammad, me ma'anan wa azwajuhu, menene sakon da ke cikin kama sallaita ala Ibrahim, tunda ya kamata ne a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sayyidina Ibrahim daraja a gun Allah, to me yasa za a ce ai mai salati irin wanda aka yi wa wancan? Da kamata ya ce ai ma Ibrahim irin wanda aka mai, sai da ya fa magana akan wannan ma ya kawo cewa ai saboda a cikin ali Ibrahim akwai annabawa burjik, a cikin ali Muhammad ku babu annabawa, dakan aka yi ma ali Muhammad irin salatin da aka yi ma ali Ibrahim sai su samu daraja wadda ta kusa da ta annabawa, ya kawo wajen wajihi goma game da fasara wannan. Sannan yanzu yayi bayani akan wuraren da ake salati, ya kawo sunfi 40, yayi bayani akan alherin da musulmi zai samu yana salati, nan ma ya kawo alherai kala daban-daban na duniya da lahira. Babu shakka mutum yana da bukata ya kanta littafin nan zama, zama za ka yi wata ɗaya ya ishe ka, ka dinga bi kana karantawa, kana karantawa a hankali a hankali, aka sauke shi. Baya ga shi akwai ɗayan na liman musahawi, ban gan shi bane, yana nan anan sama shi ma, shine alqaulul badi fi salati wassalami ala alhabibi shafi'i, shi kamar rabin wannan ne na al-imamu ainihin wato as-sakhawi, Allah ya gafarta musu gaba daya. Babu shakka salatin annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a zikiri ne mai falala a hanyar samun daraja ce daukaka, kuma bai kamata bakinka ya gauni ko ya zama da rowa wajen in an ambaci manzon Allah ka ce sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yayi addu'a baka akan duk wanda aka ambaci manzon Allah din yana wajen bai yi salati ba. Jibril yayi addu'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amin, daga cikin abubuwan guda uku shine wanda duk aka kira sunana a wurin, aka kira sunan manzon Allah amin a wajen, bai ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, to ya tadi sai yayi nadama zaman shi a wannan wajen ranar alkiyama. In kuma ka fada kai zaka ci amfanin ta, ko kai salati ko kai, Allah ya riga yayi, ya samu daukaka da falala, ba zai tawaya ba, duk wani abu za ka ji ana koya maka ana cewa kai a cikin addini, ba mai cin falalar shi ba sai kai, Allah ba zai mora ba, kai za ka mora. Kamar matsala ne game da jama'a waɗannan ɗan shi'a da suke zagin sahabbai, suke cin mutuncin sahabbai, wani wai ɗan shi'a ne aka yi magana irin haka sai ya kawo itiradi, me yasa ku ahlus sunna ba kwa so ana magana akan sahabbai? In ya tabbata sun yi wannan laifuffukan, me yasa ba kwa so a fada? Ba kwa so a fada saboda sun yi laifi da gaske ne, haka ya ce. Sai aka ba shi amsa aka ce to ai saboda kai ake so ka kiyaye imaninka, su sun riga sun shuɗe, Allah ya riga ya yarda da su, duk korafin da za ka yi Allah ba zai canza matsayinsu a gunshi ba, duk korafin da za ka yi akan kai ba ka san Muawiya, ba ka san Umar, ba ka san Aisha, kai ba ka yadda a ce sun samu wannan falalar ba, a faɗi falalar suka ce ƙarya ne, wannan ba zai sa Allah ya biye maka ya canza matsayinsu a wajen shi ba, ko ba haka bane? Misali yanzu duk yadda mutum ya kai ga baya son mulkin Abacha, sanda Abacha ya yi gwamnati ya yi adawa da Abacha, kamar yadda misali irin su Shoyinka suka yi da sauran Yarbawa din nan saboda jin tuwaf, yanzu har yanzu suna adawa da shi, suna aibata shi, suna cin zarafin shi, wannan zai sa a cire Abacha daga lissafin shugabannin Najeriya? Ba zai yi ba, don haƙiƙa ce waƙi a la sabila ila inkariha wa taghyiriha, ta riga ta faru ta ƙare, duk abin da zaka faɗa ba zai canza matsayin Abacha a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin Najeriya da suka shuɗe ba. To haka duk abin da zaka faɗa ka Abubakar, Umar, Usman, Aliyu, Aisha, Hafsa, Abu Huraira, Muawiya da duk makamantansu, ba zai canza matsayin da Allah ya ba su na cewa sahabbai ne, yardaddu ne, ƴan aljanna ne, sun tsira, ya gabata musu zubansu, ba zai canza ba. Kai ne da kake ta wannan sutun, kake wannan haukan, za ka yi asarar imaninka, za ka yi asarar addininka, za ka yi asarar falalar da Allah zai iya maka ta rahama, za kuma ka mutu kafiri ko zindiki in ka mutu kana wannan, kai ne kawai za ka yi asara, ba su da asara. Ko da Annabi ya ce kar ku zagi wanda suka mutu, me ya ce? Don kar ku cutar da na raye, ashe ba za ka yi cutar da wanda ya mutu da zagi ba kenan? Domin ya faɗi illa ya ce kar ku zagi wanda suka mutu, don kar ku cutar da wanda yake raye yake ƙaunarsu kenan, dan uwansu ko masoyinsu. Amma su da suka mutu, faqad afdau ila ma amilu, wannan ɗaya abu da ake ce ma hit and run, an riga an buga an wuce, babu yadda za ka canza. Inda za ka iya dawo da agogo baya ne ka koma da mu zamanin, ka ce to a cire wani daga halifanci a mai juyin mulki ko a kwaɓe shi, ko a mai kiranye sai tashi daga halifa ya kuma ordinary mutum to sananne inda zaka yi wannan amma kaga ba sa fahimta abin ta haka gani suke wannan abin da suke addini ne babu wanda yake asara addinin sa illa sai sai su din su ne kadai suke asara amma wadancan ba za su yi asara ba ko misalan zaratin dan basu ma san kana yi ba basu ma san kana yi ba Allah shi kyauta na'am Eh. Eh. Okay, wannan da ya kawo daga Imam Ahmad. Eh ya cike ne da dan istinasi haka. Ya dan kawo wakannin irin a dan cike da isti da wani abu mai ban sha'awa ko burgewa. Da yake cewa rahimallahu al-Imam Ahmad Imam as-Sunnati alladhi anshada. Allah ya ji kan Imam Ahmad limamin sunna wanda yake waka yana cewa dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'am al-matiyyati lil-fata atharu la targhabanna 'an al-hadith wa ahlihi far-ra'yu laylun wal-hadith naharu wala rubbama jahila al-fata athara al-huda wash-shamsu bazighatun laha anwaru abun da yake cewa takeice shine dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine hadisi ni'mal matiya ma dalla da hadisi su zama a matsayin raqumar da lilfata asaru wanda matashi zai hawo hadisi ma dalla da su a matsayin su na abun hawa la targhabanna 'anil hadisi wa ahli karka kyamaci hadisi karka kyamaci malaman hadisi farra'yu laylun a gani na bin a gani na irin mazhabin ahlul kufa kenan irin mazhabin kufawa da irin yadda mutane suke yanzu komai suke su a ganin su da dai haka akai to wannan duhun dare ne wal hadithu naharu shi ku hadisi hasken wuni ne wala rubbama jahila al fata athara al huda so da dama zaka samu matashi ya ainihin jahilci amfanin da shari'a take da shi amfanin shari'ar da hadisi ke kawo wa shamsu bazigatun laha anwaru al halin garana ta fito kowa na ganinta idan mutun ya makace sai ya ce baya gani ya kawo ne dan istinasi kawai waka ce shararriya daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal yana rera ta dan yabo da yake yi da kuruta malaman hadisi Allah ya sa mu dace sai mu koma cikin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad ayinda al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya yake cewa thumma kana yanhadu mukabbiran ala suduri qadamaihi wa ala rukubataihi mu'tamidan ala fakhrihi kama taqaddama yake sannan sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama tahiyya ta farko sai ya miƙe mukabbiran yana mai yin kabbara yana miƙewan ala suduri qadamaihi da ainihin gaffan kafafunsa wa ala rukubataihi da kuma guyawunsa mu'tamidan ala fakhrihi ya dogara da cinyoyinsa kama ta kaddama kamar yanda ya gabata kamar kuma yanda ya gabata cewa hakan kuskure ne kawai shikenan ko وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه في هذا الموضع يتي مسلم يا امبتا اcikin littafin shi as-sahih daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda cewa ya kasance ya daga hannayensa a wannan wurin wato takbiratul intiqal sai hada da daga hannaye wa hiya fi ba'd turqil bukhari aidan kuma ya zo ma a wasu hanyoyi na Imam al-Bukhari ala anna hadhihi ziyarata laysat muttafiqan alaiha fi hadisi Abdullah ibn Umar tare da cewa wannan karin ba ai ittifaki ba kowa ya ruwaito shi ba dan haka abin da yake nunawa shine wani lokaci yana daga hannu a sanda zai tashi daga zaman tahiyya zuwa raka'a ta gaba wani lokaci kuma baya dagawa ba kullun yake dagawa ba Imam Ibn Umar da ya kasance kwata kwata baya dagawa daga baya sai zuwa yana dagawa da ya samu hadisi aka ga mai cewa annabi na dagawa kuma in yaganka kana sallama baka dagawa sai dauki tsakuwa sai ya jife ka idan kawai go sai dinga maka haka da hannu ma'ana ka dinga yin kabbara kana daga hannaye radiyallahu an ibnu umara wa an abi fa aktharu ruwatihi la yadhkurunaha da dama daga cikin masu riwaya wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar basu ambaci wannan karin ba wa qad jaa dhikruha musarrahan bihi fi hadisi abi humayd as-sa'idi amma ambatan haka ya zo karara a cikin hadisin Abu Humayd as-Sa'idi qala Abu Humayd yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza qama ila as-salati manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallama idan ya miƙe zuwa sallah kabbara sai ya kabbara ta farko kenan ta harama thumma rafa'a yadayhi sannan sai ya daga hannayen shi hatta yuhadhiya bihima mankibai har ya daidaita su da kafadinsa wa yuqimu kullu udwin fi mawdhihi ya zama kowanne kashi ya tsaya daidai inda ya kamata ya tsaya thumma yaqra'u sannan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ci gaba da karatu thumma yarfa'u yadayhi sannan ya daga hannayensa hatta yuhadhiya bihima mankibai ya daga hannaye har zuwa ainihin zuwa kafadarsa thumma yarka'u sannan sai ya ruku'u wa yada'u rahataihi sai ya danga hannayensa ala rukubatai akan guyawu mu'tadilan ya daidaita la yusawwibu ra'asahu baya miƙar da kanshi kaman ya tashi tashi wala yuqni'u bihi ba kuma ya ainihin rankwafa shi thumma yaqulu sannan sai kuma ya sake cewa sami'a Allahu liman hamidahu wa yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihi ma mankibihi yace sami'a Allahu liman hamidahu sannan ya daga hannayensa har su sake zuwa daidai kafadin nasa hatta ya qarra kullu azmin ila mawdhihi ya tsaya kyam har sai kowanne kashi ya tsaya daidai inda yake thumma yahwi ila al-ardi sannan sai ya tafi zuwa ga sujuda wa yujafi yadayhi an jambayhi ya janye hannayensa daga su dinga shafan kwibanyansa thumma yarfa'u ra'asahu sannan ya sake dagowa wa yusni rijlahu sai ya ainihin wato kafe kafarsa ta daya wa yaq'udu alaiha sai ya zauna akanta wa yaftahu asabi'ahu asabi'a rijlaihi idza sajada yana ainihin wato kafa yana durmusa ɗan yatsin kafar shi idan ya zo sujuda ya durmusa su ya juya su kalli gabas summa yukabbiru sannan sai ya sake kabbara wa yajlisu ala rijlihi al-yusra ya zauna akan kafar shi ta hagu hatta yarji'a kullu azmin ila mawdhihi har kowanne kashi ya koma wurin zaman shi thumma yaqulu sannan sai ya ce fa yasna'u fil ukhra mithla zalika sannan bayan ya miƙe sai ya sake aikata irin haka a raka'a ta biyu thumma idza qama min ar-raka'ataini rafa'a yadayhi to ga malin shaidin kenan thumma idza qama min ar-raka'ataini idan ya miƙe a wurin raka'a ta biyu ko bayan ya gama tahiyya kenan rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibai shine muhallin shahid da yake cewa yazo a cikin hadisin Abu Humaidin qarara aka ce in ya tashi tashi daga raka'a ta biyu bayan ya tahiyya farko sai ya daga hannayensa har su zo gun kafadinsa kama yasna'u inda iftitahi sala irin yanda yake dagawa a wurin fara sallah summa yusalli baqiyata salatihi hakaba haka yake dukkan sauran sallar shi hatta idza kanat sajadatu allati fiha taslimu har in yazo gun raka'ar da akwai sallama tare da ita raka'a karshe kenan akhraja rijlaihi sai fitar da kafafunsa wajalasa ala shiqqihi ala shiqqihi sai zauna a gefen duwawunsa al-aisar na hagu mutawarrikan yana mai shimfida cinyar shine zaman tawar da muka saffata a ranar ko hadha siyaqu abi hatim fi sahihi wannan siyakin abu hatim ne a cikin sahih dinsa maka ce abu hatim aka ambaci sahih to ibnu hibban kenan ba abu hatimur razi baban abdurrahman ba ina fata mun gane wannan wa huwa fi sahih muslimin aidan ya zo ma a cikin sahih muslim har ila yau wa qad zakarahu tirmidhi musahihan lahu min hadisi ali ibn abi talib radiyallahu anhu tirmidhi ma ya ambaci wannan ya kuma inganta shi daga riwayar sayyidina ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu kana yarfa'u yadayhi fi hadhihi almawatin aidan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana daga hannayensa har ila yau a wannan wurin thumma kana yaqra'u alfatihata wahdaha sannan yanzu a raka'a ta uku da ta hudu idan ya miƙe sai ya karanta fatiha kadai ba fatiha da sura ba ولم يثبت عنه انه قرا في الركعتين الاخيرين بعد الفاتحه شيئا ابن قيم يتي كما بي تبتا با daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya karanta bayan fatiha ya karanta wani abu tare da fatiha a raka'a ta uku da ta hudu a azhar da al'asr da isha ko a raka'a ta uku a magriba kadai sai dai wannan magana da ya fada ba daidai bace بل ثبت انه قرأ ma al-fatihati shay'an ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta tare da fatiha ya karanta wani abu abun mamaki wannan hadisi yana cikin sahih muslim yana cikin sahih muslim cewa wani lokaci yakan ƙara aya daya ko biyu a ainihin wato rakawoyin ƙarshe kamar yadda kuma aka taba samu ya kadai ya tsiraitu ko ya takaita akan fatiha kadai a rakawoyin farko na biyun na biyun farko kan tafsirin salam ina bata mun gane wannan na'am a yana daga zaune yake yin kabbara sannan ya miƙe ko kuma ya miƙe tare da kabbara amma daga hannun daga zaune ake yin shi dama eh wannan cewa sai an miƙe gaba daya sannan a daga hannu ai sannan ai kabbara kai wannan malikiya ne kuma hadisin bai inganta ba eh na'am sai yace wa qad dhahaba ash-shafi'i fi ahdi qawlihi wa ghayruhu shafi'i da waninsa shafi'i a ɗaya daga cikin maganganunsa guda biyu kenan ya tafi ila istihbabil qira'ati bima zada ala al-fatiha fi al-ukhrayn ko shafi'i da wani malami sun tafi akan mustahabbancin ƙara wani abu fiye da fatiha a waɗannan raka'o'i guda biyu na ƙarshe wahtajja li hadha bi hadha al-qawli bi hadisi abi sa'id alladhi fi sahih kuma ya kafa hujja da hadisin Abu Sa'id wanda yake cikin as-sahih cewa hazarna qiyamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi adh-dhuhri fi ar-rak'atayn al-awwalayn qadra qira'ati alif lam mim tanzil as-sajda mun tsaya mun auna mun yi quantifying mun auna tsawon qira'at da annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsayawa a sallah a rak'a ta farko da ta biyu sai muka ga kwatankwacin tsayin abunda za a iya karanta alif lam mim tanzil sajada kamar minti 20 misali ko sama da haka ko kasa da haka kadan ko wa hazzarna qiyamahu fi rak'atayn al-ukhrayn sai muka ƙara gwada irin tsayuwar da yake a raka'a biyun ƙarshe qadaran nisfin zalika sai muka ga kamar rabin haka ne to rabin haka kuma yafi tsawon fatiha daga sai yake ganin rabin haka kamar rabin suratul sajada to kaman fatiha da wasu ƴan ayoyi kenan na fata mun gane istinbatu sai yace wa hazarna qiyamahu fi rak'atayn al-awwalayn min al-'asr ala qadri qiyamihi fi rak'atayn al-ukhrayn min adh-dhuhr sai muka kuma gwada tsawon tsayuwarsa a sallar al-'asr kaman tsawon a sallar al-'asr raka'a biyun farko kaman tsawon tsayuwarsa a sallar azhar raka'a biyun karshe ma'ana azhar tsawon na farko kamar sajada tsawon biyun ƙarshe kamar rabin sajada to wannan rabin sajada din shine kuma kamar tsayin sallah ta la'asar rakawoyin farko mun gane wa fil ukhrayni min al-'asr ala an-nisf min zalika sannan biyun ƙarke kuma al-'asr kamar rabin abinda ke ainihin la'asar biyun farko kamar rabin wancan kenan wa hadisi abi katadata al-muttafaqu alayhi zahirun fil iktisari ala fatihati al-kitabi fi rak'atayn al-ukhray yace amma dai hadisin abu katadata wanda akai bukhari da muslim suka ruwaito shi to shi ya fito qarara ya bayyana cewa ana takaituwa ne akan fatiha kadai ba tare da an ƙara komai ba a rak'a biyun ƙarshe قال ابو قتاده رضي الله عنه ابو قتاده yake cewa وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بنا منزل الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ya kasance yana mana salla fayqra fi adh-dhuhri wal 'asr fi ar-rak'atayn al-awwalayn bi fatihati al-kitabi wa suratayn sai karanta a rak'a farko guda biyu na azhar da al-asr ya karanta fatiha da sura a kowace rak'a wayusmi'una al-ayata ahyanan wan lokaci yakan karanta aya daya ko biyu muji yana cikin karatu a asirce sai muji ya karanta aya daya ko biyu zada muslimun muslim ya kara a riwayarsa wayaqra'u fil ukhrayn bi fatihati al-kitab a karshe kuma raka'a biyun karshe yana takaita akan fatiha ne kadai wal hadifani wadannan hadisan guda biyu da hadisin can na ainihin wato wancan da aka ambata na al-Imam Shafi'i da hujja da shi na Abu Sa'id da wannan hadisin na Abu Qatada malam yace hadisan nan guda biyu ghairu sarihaini fi mahallin niza basu fito karara suka zama hujja ga wanda zai ce ka a kara ko a kara ba amma dai akwai hadisin da shine hujja kamar yadda muka ishara gare shi cewa annahu kana rubama zada alal fatihati ayatin haka yiwu lafazin annahu kana rubama zada alal fatihati ayatin yana nan a cikin kitabu salah na cikin sahih muslim ina fata mun gane wannan dan haka ya halasta a kara raka'a biyun karken azhar ko la asar ko raka'a karshen magriba babu laifi dan liman ya kara wani abu bayan fatiha na ainihin gajeriyar sura ko wasu ayoyi gurgurdan maslaha da bukata sai ya ce wa amma hadisi abi qatada wa amma hadisi abi sa'idin fa inna ma huwa hazarun minhum wa takhminun kaga hadisin abu sa'idin kwatanci ne kawai da kuma ainihin wato shaci fadi shine takhmin fada kawai suka yi babu zahiri laysa ikhbaran an tafsirin nafsi fi'lihi sallallahu alaihi wasallama ba suna bada labarin fassara asalin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikata bane wa amma hadisi abi qatadata fa yumkinu an yurada bihi annahu kana yaktasiru ala al-fatiha tabbas zai iya yuwa ai iya fassara shi cewa wannan cewa da tayi wa yaqra'u fil ukhra yani bi fatihatil kitab ta iya ya zama dalili akan cewa yana nufin yana takaita akan fatiha wa an yurada bihi annahu lam yakun yukhillu biha fi rak'atin al-ukhra ya iya bada ma'ana kuma cewa a raka'a biyun karshe din ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sakaci da karanta fatiha bal kana yaqra'uha fihima lalle yana karanta su ne a cikin wannan ainihin rakawoyi kama kana yaqra'uha fil awwali kamar yadda yake karanta ta da natsuwa a cikin raka'a biyun farko fa kana yaqra'ul fatiha fi kulli raka'a kenan yana karanta fatiha a kowace raka'a wa in kana hadithu abi qatadata fil iktisari azharu duk da yake wannan hadisin na biyu ya fi bayyana cewa ana takaituwa akan fatiha kare fa innahu fi ma'arid at-taqsim ya zo ne dan ya bambance abinda ake da waccan a waccan rakawoyi biyun farko da rakawoyin biyun karshe fa idza qala in aka ce kana yaqra'u fil awwalin bil fatiha wa suratin wa fil ukhrayn bil fatiha cewa yana karanta fatiha da sura a raka'a biyun farko a raka'a biyun karshe kuma fatiha kana katasrih kaga yayi kama da an fito qarara fi ikhtisasi kulli qismin bima zikra fihi wajen nuna kowane bangare yake banta da abinda aka ambata dangane da shi wa ala hadha karkashin wannan fa yumkinu an yuqala inna hadha aktharu fi'li sai a ce kenan takaituwa akan fatiha kadai a rakawoyin biyun karke shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yawaita aikatawa wa rubama qira'atir raka'atainil ukhrayn bi shay'in fuqal fatiha amma babu mamaki ana samu wani lokaci ya karanta ainihin abinda yake dorawa akan fatiha bayan ainihin fatiha raka'a biyun karshe wannan shine abinda ya tabbata ma jama'a kama dalla alaihi hadithu abi sa'idin kama da abu hadisi abu sa'idin yake nunawa wa hadha kama anna hadiyahu sallallahu alaihi wasallama kana tatawilal qira'ati fil fajr yace wannan yake kama da kasancewar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine game da sallar asuba ya tsawaita karatun a sallar asuba wa kana yukhaffifuha ahyana amma wannan bai hana wata rana kaji an ce gashi yayi takaice ba wa takhfiful qira'ati fil maghrib da kuma cewa yana takaita karatu a magriba wa kana yutiluha ahyana amma wata rana kuma sai kaji an ruwaito yana tsawaitawa a magriba din wa tarkul qunuti fil fajr da kuma barin ainihin yin alqanuti fil fajr wannan dai bai inganta ba wa kana yaqnutu fiha ahyana cewa wani lokaci yana yi duka bai inganta ba wal israru fi dhuhri wal asr bil qira'a da kuma cewa yana sirranta karatu ne a azhar da al'asr wa kana yusmi'u sahabatal ayata fiha ahyana amma wannan kuma bai hana a ce kaji an ce wata rana yana ba su karatun aya daya biyu al azhar ko al asr ba yana so ya nuna cewa ne ga abinda shine aka saba yi kullun shine al mu'tad amma kuma ana samun istisna'at wani yanayi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan wata maslaha sai ya aikata wani abu sabanin abin da ya saba yi kullun din nan ina fata mun gane haka kuma wa tarkil jahr bil basmala da kuma barin bayyana basmala wa kana yajharu biha ahyanan shi ma bai inganta ba alhalin wani lokaci yana bayyana basmala sam bai inganta ba dukkanin hadisan da suka zo akan bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana basmala a karatun sallah ba su inganta ba haka ibnu adiy ya tattara su gaba daya ya maki su haka kuma malamai suka tabbatar a bayan shi karanta ainihin littafin malal albani nasiruddin a cikin ainihin silsilatul hadith da'ifa wa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi fil umma ina fata mun gane wannan wal maqsudu malan yace abin nufi dai shine annahu kana yaf'alu fi salati shay'an ahyanan li'arib ana samun wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani abu a cikin sallah wanda ba kullun ya saba yin shi ba li'arib saboda wani abu da ya bujiro mishi wani yanayi da ya bujiro mishi lam yakun min fi'lihi ar-ratib koda kuwa abin da ya aikata din ba shine abin da ya saba yi kullun ba wa min hadha misalin irin wannan shine lamma ba'atha sallallahu alaihi wasallama farisan tali'atan yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wani mahayi dan ya je ya leko mishi asiri ya ga abinda wato kafirai suke yi a rundunarsu thumma qama ila salati sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe ya fara sallah waja'ala yaltafitu fi salati sai dinga yin waige a sallah ila shi'abi yana kallon ainihin wato ash-shi'ab lunguna ko inda mutane ke iya bullowa cikin hanyoyin dajin allazi yaji'u minhu at-tari'a inda yake sa ran wannan sojan da ya aika da sakon leken asiri zai bullota wajen walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallama al-iltifatu fi as-salah tare da cewa baya cikin shirye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waige a sallah amma bukata ta sa yayi wannan waigen wannan ya faru ne a kissan ainihin wato yakin ahzab ko kuma hunay kamar yadda al-imam Abu Dawud ya ruwaito mutumin da annabi ya tura sunan shi Anas ibn Marsad al-Ghanawi ibn Abi Marsad al-Ghanawi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka bashi labari aka ce je da dare an ji alaman motsi ta hanya kaza sai ya murmushi yace suwaye ake tsammani aka ce ana jin hawazin hunain ne kenan sai ya murmushi yace insha Allah duk ganima ce ta musulmai waɗannan sai ya ce amma waye zai je liƙa mun me suke yi sai wannan mutumin mai suna Anas ibn Abi Marsad al-Ghanawi yace shi zashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya bashi instruction na abubuwan da zai da shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuni yana tafakkudin shi yana cewa mutumin da na tura ya dawo kuwa ana saran zai da yana ta tafakkuri ya ta tambaye shi to har ya tada sallah yana sallan hankalin shi na kan wurin yana ta waigawa to mutum ya samu kanshi a cikin irin wannan yayin sallah har bukata ta sa ya waiga ba za a ce yayi laifi ba in dai ba al'adar shi bace zamu zo mu ji zai kawo mana magana daga cikin ainihin wato al-imam Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar wanda Bukhari mai ta'liqin magana sayyidina Umar yake cewa inni kuntu la ujahizu daishi fi salah Umar khalifa musulunci yace nakan yi gaba ɗaya tsare-tsaren sojojin gwamnati na alhalin ina sallah in yata da sallah yana duka tunanin wani zan sa komanda wani zan yi wani zai kaza wani za a cire shi daga inda yake a mai shirin dana kaza Bukhari ya kawo ta'liqin wannan ababin da yake magana babi akan mutumin da yayi tunani a sallah ina hukunta sallar shi Imam Bukhari kenan babu babu rajuli yafakkiru fi salati haka yake kawo sai kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah yana idan da sallah sai tashi shi gida ya shiga gida sai fito da wasu kayan da aka kawo na zakka da sadaka ya rabawa mutane yace ina sallah ina ta tunanin waɗannan abubuwa kada ranar alkiyama su zama sun hana ni shiga aljanna da wuri to kaga a shahidi shine manzo Allah yana sallan amma ya ta tunanin wani abu shi sa babu laifi dan kai sallah kai tunani kenan ina ba ta mun gane wannan a takaicen takaitawa wannan hadisin ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan aikin kuma ga abin da ya faru al-imam Abu Dawud ya fitar da shi walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallama al-iltifatu fi salah wa fi sahih al-bukhari an aisha radhiyallahu anha qalat domin yazo ma a cikin bukhari daga aisha Allah ya kara mata yadda tace سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الالتفات في الصلاة ناتم بيمن زن الله غمد حكنتم ويجي أصلا فقال سيتي هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد يتي واتو ونفزغاني da shedan yake fusga ya rage ma sallar bawa falalata isan da ka waiga to ka rage wa sallar ka falala isan da ka waiga ka rage wa sallar ka kamala da khushu'i annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi ingantacce yake cewa idan bawa ya tada sallah sai Allah ya zo ya tsaya setin fuskar bawan yana kallon shi da zaran bawan nan ya waiga sai Allah ya rabu da shi kai ya kyale shi ma'ana ba ruwan Allah da wannan sallar kenan ina fata mun gane wannan to kaga in sai a hada hadisan i wanda ya zama haka ne al'ada shi yana sallah yana waje waje ya kalli nan ya kalli can to shine kenan ake nufi da wanda Allah ba ruwan shi da sallar shi amma wanda wani bukata wata bukata ta sa ya waiga to wannan babu laifi kuma waigen da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi zamu zo mu ji ta riwaya take cewa waigen nashi lahza ne ina ma'anar lahza shine abin da yake ce magalansi kallo da ido ba kallo da juya wuya ba idan shi ne yake juyawa mun gane idan shi ne yake juyawa ya kalli wasu wurare amma ba wai ya juya wuyan shi ba ko kuma lahaza yana zuwa da ma'anan observation ya zama yana sallah amma yana fadake da abubuwan da suke juyawa kusa da shi da wani abu da ke yiwuwa ya faru kawai dan kana sallah kawai zama kuma ka zama kamar ba a duniyar nan kake ba ya zama kana fadake da me yake faruwa a inda kake musamman su manzo Allah a lokacin nan sallallahu alaihi wasallam suna rayuwa ne a shekaru na yaki da jihadi suna da abokan gaba da makiya wanda suke kawo musu farmaki dai yau ka zo kana sallah kawai shikenan ka tsaya tubus amma an kasa makanka a cikin aminci sai kai sallah baka tunanin komai kamar misali Muhammad ibn al-Hanafiya jika annabi ne sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga cikin tarihin sa cewa tana yana sallah yayi sujuda goba ta tashi a cikin inda yake sallah amma bai taso daga sujudan nan ba ana ihu gobara shi ko kai ya sujuda shi aka kashe gobara da ya gama sallah aka ce Allah ga ta mallan ana ta gobara gobara baka tashi ba yace ai ina sujudan nan ina tunanin wutar lahira ne ban san ma da ta duniya ba imagine yanzu a ce an yi sujuda aka ce liman gobara why dai fur daga kowa fita daga masallaci liman ne ko ladan ko wanda yake bakin kofa why dai riga fita ba wanda sai riga kowa fita sai inda hali yayi kawai ko da kuma ko ajibuta tayi abin nan tayi spark din nan ba ko ne zai iya tsayawa kana sujuda fa yana ganawa da Allah in ka ji karan wuta saboda mu yan duniya ne yanzu jama'a mutane ba su son su mutu Allah shi kyauta da zaka samu kuma ka mutu haka falala ce fa amma ba wanda zai tsaya yace shi bari ya tsaya sai ya gama tasbihin sa ya dago wala wala ya kake gani sai an gali ko Allah shi kyauta wa fi tirmidhi min hadith sa'id ibn al-musayyib an anas radiyallahu anhu yace a cikin littafin al-imam tirmidhi hadisin ainihin wato sa'id dan musayyib daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace da anas ya bunayya ya kai dana iyaka walaltifata fi salla kai dan yaro a hirdinka karka dinga waige a salla fa inna liltifata fi salati halakata waige a salla halaka ce fa in kana la budda in ya zama dole sai kai ka saba dole sai kai fa fi tatawui to kai a cikin sallar nafila la fil fardi karka sake kai a cikin ainihin farilla walakin lil hadisi illatani yace amma hadisin yana da illa guda biyu ihdahuma illa ta farko anna riwayat sa'ida an anas la tu'raf riwayat sa'id dan musayyib daga anas ba a santa ba sai dai wannan magana da yayi gaskiya saboda Allah ita ma magana ce mai ban mamaki kwarai domin akwai riwayat da dama daga sa'id dan musayyib daga anas dan malik akwai su wallahu a'lam nabiyu as-saniya anna fi tariqihi ali ibn zaid ibn jada'an zuwa ga hanyar da aka tike zuwa ga sa'id dan musayyib zuwa ga anas akwai mutum mai suna ali ibn zaid ibn jada'an وقد ذكر البزار في مسنده من حديث يوسف بن عبد السلام عبد الله بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للملتفت wancan da ya ambata Ali ibn Zaid ibn Zada'an mutun ne wanda yake sayyul hifzi amma ana an san mutaba'arsa dan muslim ma ya fitar da hadisin san makruna ya fitar da riwaya da ya gwama shi da ainihin sabitin al-bunani daga Anas dan haka idan yayi tafarrudi ne ba a karba amma idan ya zo da abin da mutane suka zo da shi ana iya karbar riwayarsa وفي الجملة وانا حديث بالذات مالا الباني ناصر الدين يا إنغان تشجمع يا إنغان تونا الرواية تأينه إياك يا بني إياك والالتفات أما يا إنغان تشجمع دلورادة لفظة وانا سكذود إيران أبن دي بودشي كما أتي حسن في الشواهد هاني دن دكما مون دكي تكين أي كتاوة يتي سان نمبذار يا أمبتا أتكي مسنة تنستهان يوسف دان عبد الله دان سلام daga Abu Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu sallah ga wanda yake yin ainihin wato waige fa amma hadith ibn Abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yalhadhu fi salati yaminan wa shimalan wa la yalwi unqahu khalfa dhahrihi fa hada hadithun la yathbut yake cewa kuma da akai daga ibn Abbas ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ainihin kallo ne da ido ba tare da ya juya wuyansa ko ya juya kashin bayansa ba wannan hadisi al-Imam Ibn Qayyim Jawziya yace wannan hadisi bai tabbata ba wa qala Tirmidhi fihi Tirmidhi yace hadisun gharibun hadisi ne gharibi kuma in Tirmidhi yace gharibun yana nufin da'ifun wa lam yazid Tirmidhi bai karo komai akan wannan ba sai dai wannan hadisin ingantacce ne jama'a har ila wishi ma mala albani nasuruddin ya inganta shi a wurare burjik a cikin sahiha a cikin takhrijin da yayi ainihin littaf da tatafai da dama kamar mishkatul masabih kamar ainihin irwaul galil duka ya tabbatar da ingancin wannan hadisi da ka hadisi ne ingantacce insha Allah na'am shi yana da ainihin wato isnadi wanda yake mai rauni amma shi ma an hada ainihin wato maganganun ma'anarsa ta tabbata sai zama la salata ma'ana shine wancan ma'anar cewa ikhtilasun yaktalisu ash-shaytan lafazin haka bai inganta ba amma ma'anar tana da shawahid hani din da nuna cewa kuma lalata sallah ne ba wanda wa qala al-khallal akhbarana al-maynuni anna aba abdullah qila la al-khallal yace maymuni ya bani labari cewa Abu Abdullah al-Imam Ahmad kenan an ce da shi inna ba'dan nasi asnada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kana yulahidhu fi as-salah wasu mutane suna ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fadakuwa a sallah yana observing me ke faruwa fa ankara zalika inkaran shadidan sai al-Imam Ahmad yayi musun wannan musu mai tsanani hatta taghayyara wajhuhu fuskar shi ta canza وتغير لونه قال جكيش يتشنزا كما أتي يفلوشن كنا وتحرك بدنه أينه هو تجكيش يفار روا يفار كرما ينا أين انسما ورأيته في حال ما رأيته في حال قط أسوأ منها نغنش أتكيم ونينا يبان تبغى نغنش أينا يما في موني قبيرا ونبا وقال سيتي النبي صلى الله عليه وسلم يلاهيد في الصلاة ينزلن تشاكو كيوه النبي ينا كلك الله أسلا yani annahu ankara zalika mana yayi musun wannan wa ahsibuhu qala ina jin ma yace laysa lahu isnadu hadisin bai da isnadi wa qala sai yace man rawa hadha waye ruwato wannan inna ma hadha min sa'id ibn musayyib wannan hadisi ne daga sa'id dan musayyib kawai thumma qala li ba'du ashabina yace sa'annan sai wasu ƴan mazhaban mu suka bani labari anna aba abdullahi wa hana haditha sa'id hadha kuma cewa shi imam ahmad din ya rawata hadisin Sa'id din can kuma har ila yau wa da'afa isnadahu yace hadis isnadin na da rauni wa qala sai yace inna ma huwa ar-rajulin an sa'id ai daga wani mutum ne majhuli wanda ba ayyana ba mubhami daga Sa'id wa qala abdullah ibn ahmada haddastu abibi hadisi hassan ibn ibrahima an abdul malik al-kufi qala samitu al-ala qala sai dan shi kuma wato Abdullahi dan gidan Imam Ahmad yace na baiwa babana ainihin wannan hadisi na ja hadisin a gaban sa daga Ala'u yace samitu makhulan yuhaddisu an Abi Umama wa Wasila suna cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati lam yaltafit yaminan wala shimala cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idan ya tsaya a sallah baya waige dama ko hagu wara ma bi basrihi fi mawdi'i sujudihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa kallon sa ganin sa zuwa ga inda yake sujuda fa ankarahu jiddan yayi inkarin wannan ma inkari mai yawa wa kala yace idrib alaihi ka soke wannan hadisin baya cikin littafin yayi inkarin wancan da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallo da ido kuma yayi inkarin wannan da aka ce kwata kwata baya kallo fa ahmadu rahimahullahu ankara hadha wa hadha ibnu qayyim yace Allah ya ji kai imamu ahmad kaga ya musa wancan ya musa wannan wa kana inkaruhu lil awwali ashad yafi musa na farkon fiye da nabiyin li annahu batilun sanadan wa matnan saboda na farkon ba shi da kyau kwata kwata isnadin shi ko matni wannan magana ita ma wato magana ce take tayi ainihin nauyi babu shakka ya inganta jama'a wasani nabiyin kuwa innama ankara sanadahu imamu ahmad yayi inkarin isnadin sa ne wa illa fa matnuhu ghairu munkar in ko ba haka ba matnin shi ai ba munkari bane wallahu a'lam wannan duka sakin layi ne fa akan magana da yake akan cewa in an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta wani abu bayan fatiha a raka'a biyun karshe to yana yin haka ne amma ba kullun ya saba yin haka ba sai fara mana kwatance da irin abubuwan da watakila zaka ce ai ga su an samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata su a sallah sai ya ce amma duk ba na kullun bane kamar mene kamar isma'ul ayata awul ayataini a sallah azhar da al'asr kamar kuma ainihin wato ya kawo wasu wanda ba su inganta ba kamar bayyana bismillah a wani wuri sai kuma ya kafa wani misali da ya fada da magana akan shi shine game da iltifati din nan ko to sai yanzu ya gama wannan sakin layin Allah ya taimaka bai saki da yawa ba yace walau sabatal awwal da kuma ma wancan na farkon ya tabbata cewa yana waige da ido lakana hikayata fi'ilin fa'alahu da zai zama labarin wani abu ne da ya aikata la'allahu kana li maslahatin tata'allaqu bis salati zai zama dai za a ce ne kawai yana da alaka da wata maslaha ce dake da alaka da sallan ka kalamihi alaihi salam huwa wa Abu Bakrin wa Umara wa dhul yadaini fis salati li maslahatiha kamar da aka samu yayi magana da sayyidina Abu Bakar yayi magana da Umar yayi magana da dhul yadaini saboda maslahar sallah ishara akan ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da ana sallah din nan an nada limami saboda ya tafi sulhu ya dade da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu sahu ya zo shiga yace ma sayyidina Abu Bakar makanaka tsaya inda kake ci gaba da sallah sayyidina Abu Bakar yace sam ba zai yi ne mai dan gida Abu Quhafa yayin manzo Allah limanci ba da a cikin sallah akai wannan magana ya jawo baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya anshi limancin sa ko da ishara akan irin haka ya faru ta ranar Umar sun yi magana akan gyaran sallah da zuliya daini akan magana gyaran sallah duk malamai suna cewa wannan duka a cikin sallah ne kaga saboda maslaha ana iya yi shi sa malamai suka bada fatawa cewa idan liman ya shiga cikin haira ya manta raka'a nawa yayi zai iya cewa wai nawa muka yi ne yanzu misali sai dai ya ce sai ya karshe ce wannan ko ta farko in ba zai bari sai ya sallame liman ne misali yana sallah sai ya samu kanshi a cikin ya manta raka'a nawa yayi ya manta in ya taso jilsa ce ko ko tahiyya sai ce ladan wai raka'a nawa ne misali in yi wannan da ne gyara sallah babu laifi amma in ya sa wasa to ya sani cewa wasa yake ina ba ta mun gane wannan jama'a kar ya ce bari ya bari sai in ya sallame sai su sun mishi ishara akan cewa ba haka bane dan duk wanda ke bayan shi na dogara da shi in ya sallame wani lokaci haka takan faru koda kana da shakku akan abin da yake kai in ga ya sallame kai sai ka gina akan to yana da yaqini kenan ina jin kowa cikin mai taba samun kashi irin wannan yanayi limami ne yana muku sallah sai kuka kaman yayi rafkanuwa amma in ya jajirce yayi taurin rai kawai ya ci gaba sai ku dauka akan gaskiya yake ko wannan din a zamanin Annabi haka ta faru ba ba da kirin aka samu shi dare dinin ya iya taurin ran da shi ya magana ba an ce a wurin akwai Abu Bakar akwai Umar da sauran mutane har ma masu gaggawa sun fita abin su kowa kawai yana ganin manzo Allah daidai ashe kuma an samu ainihin rafkanuwa a ciki ko wanda aka illiman ya samu kasha cikin wannan rabkan ruwan ya kasa tuno yaqinin abin da yake malamai sun yi fatawa akan babu laifi ya ainihin tambaya a tada shi ina fata mun fahimci wannan na'am eh na'am
bi mana ishara haka aka shoye na zada ruwan ya aka shoye haka
eh sai sake kabbara saboda ai kashe wayan ba lazimin ci gaba da sallar bane za a iya yin sallar ko waya tana kara wancan ko idan shi mai a shi wanda yayi magana shi ne zai ka sake kabbara now sai ce auli maslahatil muslimina ko dan maslahan muslimai kal hadith alladhi rawahu abu daud an abi kamsha as-saluli an sahal ibn al-hanzaliya qala fuwiba bis-salati ya'ni salatu as-subh yana bada labari yace an fara sallah sallar asuba faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila ash-sha'bi sai manzo Allah ya dinga sallah yana waige shine wancan hadisin da zai ishara qala abu daud ya'ni wa kana arsala farisan ila ash-sha'bi min al-layli yahrusu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da wani mahayi cikin dare yana ainihin gadi fa hada liltifatu min al-ishtighali bil jihadi fi salati kaga wannan waigen aiki ne na shagaltuwa da jihadi a cikin sallah wa huwa yadkhulu fi madakhil ibadat jihadi ko wata ibada ce kasalatul khawfi kamar da sallar tsoro ake yin ta ana yi ana yaki wa qaribun minhu qawlu umar kwatan kwacin wannan shine fadin umar da yace inni la ujahhizu jayshi wa ana fi sala yace umar yace na kasance ina tsara ina ainihin wato tsara sojoji na alhalin ina sallah jama'a shine wanda muka ishara da su wanda muka ce bukhari yayi ta'liqin shi a babun da yake cewa babur rajuli babu tafakkurur rajuli ash-shay'a fi salati ibnu abi shayba ya kawo shi da isnadi cikakke kuma sahihi mutane su gane wannan jama'a shine sayyidina umar shugaba ne in yana sallah yana tunanin al'umma sadarin dinarta wannan babu laifi na iya tuna haka wallahi na kasance lokacin da nake rutin PhD na so da dama in zan je musamman sallar asuba to nakan tafi da takarda a aljuna da biro ana cikin sallah ko sai in jota idea ta fado mu nayi wannan ba dai ba biyu ba ana iya da sallah ko sai in turo takarda ta ko sai in sajjala wannan idea daga kanta kuma sai na developin abubuwa da dama kuma ni na ba kaina fatawa na san cewa sallah ta kai insha Allah wannan experience ne personal experience ne ba wai ina ta'ammudin haka bane amma sai ya zama kawai so da dama wata kila saboda bacci da akan yi a tashi asuba da lafiyar kwakwalwa to kuma kullun abun yana ranka in kana yi duk abun da ka sa gaba za ka kullun yana cikin ranka to haka sai nakan tafi da na gane na kan tuno wani abu kafin na dawo gida sai na manta sai na tafi da juta ta aljihu da an idar ana tasbihin nan dai kuma sai na sajjala abubuwan da tuna na sajjala idea yadda na zo sai na fada ta na abin nan kuma na ci more wannan gaskiya gashi daga asari na sahabbai ne wannan ko yana cikin sahih bukhari wannan jama'a kuma ingantacciyar magana ce sayyidina umar da kanshi ya bada labari yana yin haka fa hadha jam'un bainal jihadi was salati to kaga sayyidina umar shi kuma yana hada sallah da jihadi wa nadhiruhu at-tafakkur fi ma'ani al-Qur'an irin wannan kuma shine idan liman na karatun al-Qur'ani ma mu su dinga kokarin tunani game da me ayoyin suke fada kana kokarin yin li'irabun su da fahimtan ayoyin da sakon da ke ciki da fiqhun da suke karantawa da iya tuno nazair din su da suke ciki tadabburi kenan ko wastikhraju qurudul ilmi minhu fi salati da iya fitar da wato taskoki na ilimi da ke cikin waɗannan ayoyi da ake karantawa in ka saba da wannan zaka ci more shi kwarai wajen fahimtar alqur'ani duk ayoyin da ake karantawa kar ka ga cewa wai ana karanta waɗannan qisarul mufassal da aka saba ji kullum za a karanta wata sura wanda ka iya tafiye da shekara 40 amma sai ka ji abin da ake faɗa kawai baka taba jin shi ba liman najan wal fajr to saurara ka ji sauraro na musamman wai me ke cikin sakon wal fajr sai ka ji kawai baka taba jin ta ba haka qur'ani yake da wannan mu'jiza jama'a ka fara tunanin to wal fajr din nan rantsuwa ce da menene ina jawabin ta me Allah yake cewa a wajen kaza 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 Ibnu Qayyim yace wannan mana daga cikin abinda babu laifi dan kai shi a cikin sallah. Fa hadha launu, wannan wani nau'i ne. Waltifatul ghafilina allahina wa afkarihim launun akhar, wannan abin da aka ambata na nazarin alqur'ani da kake a cikin sallah da shirin wani abu da kake da zai amfani al'umma a cikin sallarka ko wani tunani mai fa'ida da kake a cikin sallah wani abu ne daban. Juyawa kuma na masu gafala wanda ba sa kula da sallah wani abu ne daban, da irin tunanin da suke yi wani abu ne daban. Wallahul muwaffiq, Allah shi yafi sanin yake bada wa billahi tawfiq, Allah yake bada dacewa. Da haka kar ka dauka wannan ya baka lasisi kai tawaye anyhow a sallah, kai ta yin yadda kaga dama ba lasisi bane. Kar ka dauka wannan ya baka dama kai ta tunane tunane da saƙe-saƙen zuci a sallah har ka samu kanka ka fita daga asaman ta mai kake, wannan ma ba lasisi bane. Amma in ka samu kanka a cikin wani yanayi da yasa kai wannan tunanin daya biyu haka kuma kamancin sa, to babu laifi insha Allah, musamman kana tuna wani abu da ke da amfani ne wanda ya shafi addini ko rayuwa ko wani abu da ya shafi ainihin wani abu da ke da alaka kai tsaye da abin da ke da alaka da addini ko lahira, babu laifi kai wannan insha Allah. Shine abin da mallam yake ainihin wato ishara anan. Ina ganin saboda yadda lokaci ya kure, musamman tunda magariba tana yi da wurwuri, bari mu tsaya anan insha Allah. Dama muna so mu dinga tashi shida ba ta yi ba saboda yanayi, shida na yi za ka ga dare yayi, sai mu tashi in Allah ya kai mu katu na gaba. Fa hadiyu hurrati sallallahu alaihi wasallama italatu rak'atayn al-awwalayn min ar-ruba'iyyati 'ala al-ukhrayn. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.